Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. To a makon da ya gabata mun fara tattaunawa da injiniya Antia Udo, daya daga cikin jagororin shirin Transforming Irrigation Management in Nigeria, shirin da ya maida hankali kan samar da hanyoyin ban ruwa cikin sauki ga manoma, wato trimming a takaice, inda ta yi bayani kan wannan shiri nasu, musamman kan yadda suke kokarin wayar da kan masu noman rani kan yadda za su rika kula da hanyoyin ruwa tare da haɗin gwiwar Bankin Duniya da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya. A ci gaba da kawo muku wannan hira da muke da ita, abokin aiki na Muhammad Lalu ya ci gaba da tambayar ta, shin ko suna kokarin fadada wannan shiri zuwa wasu jihohi?
Yanzu abin da muna ciki yanzu muna phase 1 na Transforming Irrigation Management in Nigeria project.
Mataki ko zango na farko kenan.
Na wannan zango na farko. In an gama wannan lafiya, sai a bada a fara phase 2. Za a kara states da zamu aikin.
Jihohin da za ku waɗannan ayyukan
kenan.
To zuwa yanzu kamar waɗannan irin matsaloli kuke fuskanta wajen ganin kun jawo hankalin su manoman an cimma nasara?
Masalan da muke facing da su da lokacin da muka fara masalan da mun fara,
na san kin ambaci cewa ana jijjifa datti, ban da wannan kaman kuma wace matsala kuke fuskanta?
Masalan is like da suna gan wannan aikin da kaman cewa aikin government ne, ba ruwan su ko aikin ya lalace, bai lalace ba, bas kula da shi ba, bas kula da aikin the project din ba. Da muka fara, mun fara the sensitization programs saboda basu yadda ce lele za a wannan aiki, ko an kira meeting a wasu state baza manoman baza su zo meeting ba, za su ce wai acceptance. Acceptance din ne wani problem da muke samu. Saboda yanzu mun fara aikin, so sun gan kuma sun san riban da za a samu in an gama wannan aikin.
Sun ga alamu akwai nasara kenan.
Yes, sun gan ce akwai nasara. Suna bada support yanzu. Amma da muka fara suna gan project din kaman ai project na government ne. Kila ma ba za a gama ba. Amma yanzu government an canja. Ba kaman da ba. In an ce za a yi abu, lele za a yi abu, kuma wannan aikin lele gwamnati sun hada kudi, ba wai kudin Bankin Duniya kawai ba. A cikin wannan kudin aikin da ana yi, gwamnati sun sa kudinsu, kuma suna sa ido su gance an gama wannan aikin lafiya. Manoman yanzu sun fara canja hali, a inda muna aiki yanzu, gaskiya sun canja hali. Sun yanzu ba su jefa datti a cikin canal kuma ba. Kuma suna ma yaran su magana ce su daina wannan halin.
Haka. To yanzu kamar a lokuta da dama zaki ga idan an dauko irin wannan aiki, zaki ga ya kai wani lokaci shi irin wannan shiri sai a zo a daina. Ko an samu soyayyen gwamnati ko kuma wani abu ya zo ya gitta tsakani sai a zo a daina. Ya kike ganin ya zaki hasashen dorewar wannan shiri?
Kasan project na World Bank, the World Bank sun sa hannunsu. Akwai lokaci kafin a fara project din, za a bada lokacin da za a fara project din, kuma za a bada lokacin da za a gama project din. So dole aikin da muke yi muna aikin da lokaci ne. Akwai lokacin da ya kamata a gama feasibility studies, akwai lokacin da ya kamata a gama design, akwai lokacin da ya kamata a gama implementation.
Wato mataki uku kenan. Shi na farkon shi ne a gudanar da bincike.
No, planning first.
Shi ne na yiwuwar aiki.
Planning, in a gama planning a shiga feasibility studies.
Sai a zo a ga yiwuwar shi, sannan sai a zo kuma a aiwatar.
Yes.
Shi ne execution kenan.
Yes. Kuma in implementation din, you have also a time frame which you work with you have targets to achieve.
Kana da wa'adi kenan, akwai lokacin da kake so a cimma wannan buri. Okay.
So ba kaman ba wai project din an fara lokacin da mun ga dama mu gama, A'a, gaskiya wannan ba haka ba. Kudin is tied to time. And dole za aiki the time din. So za a gama aikin kuma we are hopeful that with staging da muke bi yanzu za a gama aikin.
To kuna fatan cewa yadda kuka ga abubuwan suke tafiya akwai alamun da ke nuna cewa lallai
za
a kammala wannan aiki. Wani kira zaki ga manoma musamman waɗanda suka maida hankali wajen yin noman rani? Kama ku wani sako da kike so ki gaya musu?
Ina so su ba da haɗin kai da goyon baya akan wannan aikin da an fara. Yanzu maganar security, Turawa suna tsoro. Mutanen da suna aiki yanzu suna tsoro ce kidnappers za su zo su kwashe su.
Masu satan mutane.
Manoman da mutanen garin da ana wannan aiki in sun ji komi da zai sa su contractors the consultant a samu matsala su gudu zuwa office na project manager su bada bayani. Kuma ina so du manoman su shiga kungiyar manoma saboda su samu aikin taimakon aikin da za a bada.
Injiniya Anthea Udo kenan, ɗaya daga cikin jagororin da ke tafiyar da shirin Trimin na bunƙasa harkar noman rani a Najeriya. Masu rarro anan miki kakashin shirin namu na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da baƙuwar tamu Anthea Udo da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa a huta lafiya.